Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yayin da aka kammala taron makonni hudu a jiya Juma'a don yin bitar yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya mai cike da tarihi da nufe dakile yaduwar makaman kare dangi, wakilai sun yi kokarin cimma yarjejeniya kan wata takarda ta karshe akan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine tare da karbe ikon mallakar tashar makamashin nukiliya mafi girma a Turai, babban cikas ne. Jakadan Argentina Gustav Zlovinan, shugaban taron, ya yi nazari a kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi ta shekaru 50 da suka gabata, wanda ake ganin shi ne gimshikin kawadda makaman nukiliya ya rarrabe daftarin ƙarshen mai shafuka 36 da aka yi wa Koskolima da nufin magance wasu matsalolin ƙasar China. Sai dai har yanzu ya yi magana guda hudu game da mamayar da Rasha ta kai wa tashar nukiliya mafi girma a nahiyar Turai a Zaporizhia a kudu maso gabashin Ukraine, ko da yake ba tare da bayyana sunan Rashan ba. A jiya Juma'a, shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell ya yi gargadi game da yunkurin gwamnatin tarayya na yaki da hauhawar farashin kayayyaki ta hanyar kara kudin ruwa, cewa zai iya haifar da matsala ga Amurkawa ta hanyar raunata tattalin arziki da kuma asarar ayyukan yi. Wannan sakon ya girgiza kasuwar hannayen jari ta Wall Street a New York, lamarin da ya sa kasuwar hannayen jari ta Dow Jones ta rasa sama da baki 1,000 a cikin wuni guda. Waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da matakan rage hauhawar farashin kayayyaki, inji Powell a cikin wani babban jawabi a taron bitar tattalin arziki na shekara-shekara na gwamnatin tarayya a Jackson Hole. Amma kuma gaza maido da farashin kaya ƙasa zai haifar da matsaloli masu yawa. Masu zuba jari suna fatan za su samu wani tabbaci daga Powell cewa gwamnatin tarayya za ta iya daidaita kudin ruwan kafin ƙarshen wannan shekara idan hauhawar farashin kayayyakin ya nuna alamun sauki. Amma bayanan tarayya ya nuna cewa wannan lokacin ba shi kusa, kuma sakamakon haka kasuwannin hannayen jari ka iya faduwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata yarinya 'yar watanni 14 kacal a duniya da ke tare da mahaifiyarta mai suna Aisha Usman tana fama da tsananin rashin lafiya kana kasusuwan haƙarƙarinta sun fito. Wannan yarinyar ita ce ta baya-baya da aka kai ta a cibiyar kula da masu fama da tamowa a arewa maso gabashin Najeriya, inda ƙungiyar nan mai ikirarin jihadi ta daɗe tana fidda miliyoyin mutane daga gidajensu, manoma na barin gonakinsu, lamarin da ya sanadiyyar ƙarancin abinci. Kimanin yara miliyan 1,700 'yan ƙasa da shekaru 5 ne suke fama da tsananin tamowa a yankin, a cewar ofishin shirya ayyukan jinkai na Majalisar Dinkin Duniya. Ƙungiyar ta'addancin Boko Haram da IS ta Afirka ta Yamma da ta Ɓalle sun kwashe tsawon lokaci suna yaƙi da jami'an tsaron Najeriya arewa maso gabashin ƙasar sama da shekaru 10, inda sama da mutane miliyan 2 suka rasa matsugunansu, kana aka kashe ɗaruruwan mutane, inji hukumar. Ofishin kula da shirya ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana buƙatar dala biliyan guda domin taimakawa mutane miliyan 5.5, ciki har da mata da yara da abinci a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. A ƙarshe, Amurka da China sun cimma fahimtar juna ta wucin gadi da za ta baiwa hukumomin Amurka damar nazari akan takardun binciken kuɗi da aka gudanar akan kamfanonin China wanda suke haɗa-haɗen su a kasuwar kuɗi ta Amurka. A wani da daɗin rikici, hukumomin Amurka sun yi barazanar kawar da kamfanonin China daga kasuwar kuɗi ta New York da kasuwar hannayen jari ta Nasdaq idan China ba ta yarda an bincike su ba. Hukumomin kula da harkokin kasuwancin Amurka da na China ne suka bayyana wannan yarjejeniya ta sharan fage.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne ko ba an tashi lafiya
lafiya galo alheriya gurin naku
lafiya kalau ai makon je da na baka labarin sarkin noma ba naga maka da na dauki hoton nan baba na da zaka kara tabbatar da maganar da nake ai cikin sati daya
to
inci nawa tumatir din ne ya kara amma ina nan fa yana kwatsa yaya
kai
kai matsalan shi ne ka san kwanan da za a fara sanyi da kuma da an dan yi sanyi ya kai wani minzani shike
dan sai kuma sai langabe
yake ka yawwa sai narke kamar an sa shi a cikin freezer shike dan to ka mutu mata din ya kai
to wannan sai mu yi sanyi mu zo mu girbe kenan
a danyen shi kore shar wanda ba ko wani kawa ba za ku iya ba wai sai baban gida yace min doctor Balaraba wai in je nemo kwararru malaman gona ba da shawara abin da ya kamata a Ani kowace shawara za su bani a wannan gabar dai ba za ta ci ba baba sabili da bayan da za su sa wannan tumatir ya nuna kafin
babu lokacin sanyin nan ya kuma riga ya gabato
ya riga ya gabato sai da a sake lale shekara mai zuwa idan Allah ai abin da ya faru
an dauki darasi an samu karatu yanzu
ai ka san bana abin da ya faru shine an dade ana sanyi to an dade ana sanyi wanda muka shuka na farkon ma sanyi ya kashe shi kuma an yi rana lokacin zafi ya shigo muka shuka muka yi da she yace gagarin ku saboda haka mu ba ba laifi mu bane ai tumatir din dama ana yin shi daidai dai kawai jin daɗi to
haka dai fa ba don an rasa ba
ba za a fasa doban ba sai randa za mu kira ku girbi mu kada ganga kowa ya anguwa
su zo yi girbi ba
an ba karaya baba bari mu bude wannan babi da mika gaisuwar ta'aziyya an yi mana rashi a cikin wannan mako shi abokin aikin mu wakilinmu da ke aiko da rahotanni daga birnin Yamai Yusufu Abdullahi mahaifiyarsa ce ta rasu ranar Talata aka kuma yi jana'izar ta washigari ranar Juma'a kenan to muna yi ma abokin aikin mu Yusuf Abdullahi da dangi duka muna taya su jaje Allah ya bada hakurin wannan rashi Allah ya sa ita mahaifiyata huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da arziki ga Malam Ali Zakari binnin Kwanni a dalilin auren ƴarsa Rumanatu da angwanta Abdurrahman waɗanda za a yi bikin auren su na a yau Asabar sai dai ba a faɗi inda za a yi auren ba kuma faɗi ko ƙarfe nawa ne za a yi auren ba sai dai to muna taya su murna Allah ya bada zaman lafiya da shi da suna gudun irin waɗannan da suke bin gida-gida na biki
eh malam ina da biki
da suna gudun irin na da biki kan da masu yawo da tsinken zakute je sa ba za su faɗi inda za a yi ba za su faɗi lokacin da za a yi kowa da to Allah ya sa an yi alheri sai kuma gaisuwa da fata alheri ga abokin aiki mu shi ma taya murna wato Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar wanda shi kuma ke shirin aurar da ƴarsa Amra Yusuf wadda za a yi a ranar 9 ga watan gobe wato 9 ga watan 9 kenan a wannan aure mai
9 gida 9
ga watan 9 yawa 9 gida 9 to Allah ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana Allah ya sa ayi lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman ta
amin to sai kuma gaisu wanta ya murna ga iyalan Alhaji Lawal Musa Daura da Alhaji Lawal Gusau murna auren ƴaƴan su wato Abdullahi Lawal Gusau da Maryam Lawal Daura wanda an riga an daura a jiya Juma'a wato 26 ga wannan wata kenan to Allah ya bada zaman lafiya da kuma zira dai ba sako daga dan masajin dogon daji Alhaji Sanu Imam to sai kuma murnan bude masallacin Juma'a a Kaltungu wanda aka yi ajiya kenan ajiya Juma'a wanda yazo daidai da ranar 26 ga wannan wata a garin Kaltungu da karfe 2 na rana to Allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka bude sako daga alƙali Manu Tudun Wada Billiri Billiri a
Billiri baba ka san ni Kaltungu ne makaranta
Allah sarki Billiri a jihar Gombe to Allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka bude
amin sun mu amin to baba bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci zamu faro a jamhuriyar Niger zamu mika gaisuwar da ta fito daga hannun Aminu Pion baban Isura maradin jamhuriyar Niger wanda yake gaida diyarsa wato diyana zan yi ta Hausar jamhuriyar Niger yace yana gaida diyana Muhammadu Fahad da Yusura sai kuma duka masu sai da tayoyi da ke garin Maradi da Malam Sani dan Takalmawa dillalin gidaje sai Haruna mai wankin mota a babbar tashar Maradi da Rabe mai fati sai Lawali Yarima na Abdul Qadir da Zakariyau da Sarki Hassan sai Saluhu Chacha ana kuma gaida kai baba da nima
to babban mutafi mun gode
haka ne sai gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun Buhari Yahaya Nguru jihar Yobe Nigeria wanda yake mika gaisuwarsa ga mai martaba sarkin Nguru Alhaji Mustafa Ibn Kyari Galadima sai Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwar Katsina da Adamu Biyu biyar Nguru sai Adamu Habu Umar da kaka Alhaji Ursuma da Masas sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Ado Salati Goma ga Annabi sai Kinunu Sani Yunusari da Lawal bin Hambali dan Silva da kuma Bukar Modu Nguru da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar da ta fito daga Mamud Salu kauren Moda a jihar Zamfara yace da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA sai kuma gaisuwa zuwa ga Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kaura na Moda da Limam Badamasi Limamin masallacin Juma'a na biyo a Kaura na Moda da Malam Nura Bala Vice Principal Admin na Moda Secondary School da kuma Alhaji Ibrahim Sharmaki Zamfara da Engineer Sanusi Nasiru Ruwaya Baba Afnan sai kuma Bello dan Madami mai yankan farce a Kaura na Moda da Sanusi dan Galadima MTD Kaura na Moda da Malam Tsoho mai wankin hula a Kaura na Moda da kuma Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da kuma Liman Sani Bingire mai walda Kaura na Moda da Falalo mai kabet da kujeru bayan MTD Kaura na Moda da daukacin ƴan majalisan shayi dake masallacin Juma'a na biyu a Kaura na Moda da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku Mamun Salu Kaura na Moda baban Abdul Samad
to madalla sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau Fatu tana gaida Shehu Adamu Rijau da Aliko Auta Kafinta sai Aisha Hussaini Dangote Karasuwa da Tukur Harka tsohon garin Rijau da Abbas Buffet Tiledi sai Redwanu Ibrahim London Uba da Rilwanu mai akwai Bodinga da Mohammed Salisu Kauran na Moda sai Ibrahim SD Kusfazaria da Comrade Kaka Bukar Gosuma sai Sani Umar na Lilia Allah ya sa na Lilia na haka yake makuku da Umar Abdullahi Gambaki da Alhaji Mele Yusufari sai Yunusa Tanko Bani Imbaka da Aminu Adamu Malamaduri da Gali Siraju Faki sai mai lengelenge ya wuri daga karshe tana gaida gogan nata wato Ado Salati Goma ga Annabi Rijo abawa fati kin buri
fati ta yi kokari
da fata ta ci lafiya
yawa to abisu mami sai kuma wannan gaisuwar fata alheri ta fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace yana gaida injiniya Alhaji Bilyamin Muhammad Alababa permanent secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar Katsina da Alhaji Dahiru Barau Mangal da Alhaji Shafi'u Madawakin Inono da Honorable Bello Bello da Mari da Maryam Dauda VOA da kuma Maryam Kasim Abubakar Iya da Sa'adatu Kasim Abubakar Iya da ke Goruba Road Katsina sai kuma Hajiya Abu Erfulani da ke kofar Soro Katsina to da fatan an tashi lafiya
amin kuma amin to baba kamar yadda muke fada kullun komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ke hannuna da ya fito daga hannun ɗan kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Funakai jihar Gombe wato ɗan kungiyar baki daya ɗan kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar Funakai jihar Gombe wadanda suka ce assalamu alaikum masu gabatar da wannan shirin mai farin jini maganin hawan jini suna gaida Abdullahi Bature Bajuga da Ahmed Mai Kwano Bajuga da Baffa Haruna Bajuga da amaryarsa Aunty Aisha da Haladu Musa Bajuga sai Kawu Mai Ruwan Bajuga da Usman Nefa Ashaka da Adamu Bello Ashaka gari da iyayen kungiya Alhaji Inusa Kasko da kuma Alhaji Baffa Kawu Ashaka daga ƙarshe suna gaida Ummul Hairi Baffa Haruna Bajuga da fatar an tashi lafiya
amin sun ma amin
baba na inata albarkatin rasulullahi nake ci manzo na da shugabana albarkatin uwa da uba daraja aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dangi ni ne babba na ku mai taba waka dan aguwa da audini nake
to baba kamar yadda muka faɗa muku yanzu ma muna tare da ban bakon mu wanda ya bakunci wannan zaure tun makonni biyu da suka shige ashe kai baba mai masaukin baki ne na kware kin da kaga bakon har yanzu bai gajiya
ai da ba ai ai da ba mun girbe jumatiri ma da zai ji dadi fiye da haka
ai ai ba da zai ji dadin kara
ya
zaba
haka
wato shi yawa mawakin jamhuriyar Niger Abubakar Abdu da aka fi sani da Baffa Yaruna to yanzu ba bari mu gefe mu ba jagoran wannan tattaunawa Al-Mansur Nasir domin ci gaban wannan hira
akwai waka wadda ake cewa a sharuwa na masoya ai zamanin gasiram ita ma ba tawo bace tarata ne akwai waka amarya daga ciki ita ce wadda ita ma kaga ba tawo bace mai wanda ke nan wani bismillahir rabbana wa ga wadanne wannan lafe da kuma ilimi dukiya ne ilimi arziki
mun waka tana da matsar fa'ida zaka ga a lokacin isar da sakon ilimi masana ilimi na amfani da wannan waka
ilimi dukiya ne ilimi arziki ne yau gani ina aiki na aiki ne na ilimi yau gani ina waka ta waka ce ta ilimi ilimi duniya ce ilimi haske ne
ilimi dukiya ne ilimi arziki ilimi dukiya ne ilimi arziki yau gani ina aiki na aiki ne na ilimi yau gani ina waka ta waka ne na ilimi komai sai da ilimi
Ayuri ya ya, ilimi
waka ta ilimi ni ya baka sha'awa akwai abubuwa da yawa da suke wa kana da ka musu waka amma wani irin karin bayani zaka yi a takaice game da wannan waka ta ilimi
eh ka san in na zamana ina rubuta waka kirkira waka ilimi saboda jahili baya waka
na'am
jahili baya waka saboda shi ilimi da kake ganin shi ilimi
lafarkin duniya
ne saboda duk abin da ka sani a doron duniya an babu ilimi bai saboda ka doki abun wani ko waka wani ko abun ga lalle za ta yi suna za ta abun ga amma akwai ragowa daga ciki a ciki ba kai ne ka kirkira ba kaji shi yasa wannan abu yana cikin abin da ya bani kuzari da kuma yanda tunda a cikin muna maganan diya mata asasulakwal asa yara ilimi kaga duka ciki
ya nuna fa'idar ilimi
wala ya nuna tunda abu ne wanda ma an kalura yanzu a doron duniya wanda gwamnati na yaki da shi to kaji abin da yasa dunna kirkira abun ga amma ba ita kadai bane akwai ko bisa waga wakar ta coronavirus wanga ma shi ma mun yi waka bisan shi wanda aka dalilin wakan nan muna zuwa muna dan jawabi ga al'umman kauye ana daukan mu
zaka iya tana baitin ka duk da ba kai kadai bane kai ta
covid is enough ci wanga bai da magani covid is enough riga kai yayi magani coronavirus sita virus tire danjere ni vaccin salamal le médicament comment éviter d'être contaminé par le coronavirus
papa Boubacar Abdou a cikin waƙoƙin ka mai za a kamanta su za a shika kai yaran Hausa za ka yi zabar manti hada hadawa da Faransanci kuma wasu lokuta sai a ga kagame da ɗan nanayi za a ce wanga waƙoƙin Hausa wata ran ka koma ka wani ɗan hip hop yaya ne wannan tsari yake ko na irin kiɗa sai ka haifi kai dororo
ka san shi mawaki baya da zabi in ka diba a lokacin da an buga gwangwani shi kadai an yi waka
kuma ta karbu
an buga ƙarye shi kadai an yi waka
kuma ta karbu
zaka ji wani wurin mata ɗi ne wani wuri ganga ce
kawai
wani wuri
babu ma zautan komai an yi
kashi to kashi ita in dai kana son ci gaba ki foke kowane bangare ka san ki hawa da sauka dan ka gane ya tahiyar take tunda in ka dauka mawakan mu na duniya ina iya ce maka alal misali Umu Sangare alal misali Yusundur in ka shi yanda suke salo na waka wani wuri zaka ji Umu Sangare goje ne kawai shi kadai waka da shi
kuma ta goga kuma a karba
to kuma to shi yasa kake ganin shi mawaki ba za ka tsaya ba wuri guda kana waka saboda ana son a bunƙasa al'adunmu na gargajiya daga ciki tunda gitar ko batiri wannan ba namu bane ba shi yasa kake jin a wani lokaci sai ka ji wani waƙoƙin namu da wasu ganguna na gargajiya wasu da gitar ne za a dan hada kai dai akwai su barkatai tunda ni yanzu ka tsare ni ma ka ce in ga ma waka nawa ne ni ba sa adadin su ba tunda a wani lokacin ma sai na shi kamar mun tema wajen masu kwamfuta da sauransu ne za ni yi waka ta ga sai in zo in tar mutum dan sa in dai maske dai kai gane da ni in na zo in ce mashi nawa kake tura ya ce min dala 20 cewa ne wanga a ce fafa yaro ne mara yi
to ya kake ji in kai wannan
ina jin daɗi saboda inda baka zaton ka ga masoya ka ji mutum yana yaba ka to ina da in ya gan ka gwada gwa kaga sai ya turo min na biya shi sai in ce mai to aini ne wani kaza wani
to ya yi
nan sai an yi ta fotuna ce ai tare muke da wani sai in ce mai to ga abin da ya kamu da rika za mun zo ka ne abin ga za ka ga za a ba mu kula yadda yanda ba mu abin ga
to madalla baba har yanzu dai ba za mu sallama da bakon ba za mu dora akan inda muka tsaya a wannan dogon hira
insha Allah
to baba yau labarin da zan baka labari ne na wani a fada wani sarkin fada da a masarauta wai wani mutum ne aka ce yana aiki a fada
haka
cikin fada wato mutumin nan yana da yawan ashar abu kadan sai kwanduma ashar abu kadan
yana gaban sarki
yana gaban sarki
lalle
dan kuma dan dai saboda ana ganin mutunci shi ana ganin dattakon shi ya bari
ya
kasa bari
Allah sarki
sai dai da haka tun dai sarki yana hakuri sai ya kasance cewa duk lokacin da ya ashar a gaban sarki sai ya mishi bulala
kai abu ya girma
kuma da yake halin shi ne ba ya kasa bari ya kasa sai ya bude baki to sai ya karasa da ashar sai ya bude baki sai ya karasa da ashar sai shikenan matar nan ta gaji da jin labarin abin da ake ba mijinta a fada sai ta ce mishi kada yau idan ka fita in ka je fada kakkace komi kama bakin ka karife insha Allah ko za a yi
ba magana ba bulala
ba magana ba bulala
kenan
da je fada aka wuni sai ce komi ba saboda haka
ka ji shuru
bai ashar ba
kenan
da aka wuni ba sabon ba an samu gani shi ne yawan magana ne sai aka kusan tashi sai wani ya zo ya ce mishi yalla ba yau ta shiru aka ce yau ko kala baka ce ba sai mutumin ya bude baki ya ce ai shi bakinsa abinnan menene ake jira wai baki shi da taba ne ko menene
ya kunsa taba a baki
yawa shi ya kunsa taba a baki ya ce wai shi yau sarki kam in Allah da yau sarki ba zai bai ci baki shi ba saboda haka ba zai taba shi ba sai dai ya bugi uwar shi
sai dai bugi sarki ya bugi uwarsa
wai sarki sai dai ya zana uwar shi sarki ba zai bude baki ya magana ba balle ya ashar
wato yayi ashar inda bai taba yin irin sa ba tun da yau hakan sarki ya bai
sai wani ba zane shi ba sai a kajin
ya kajin zama malak abu ya rikice
baba in nace mata wanga dogari in na koma gida ya za a yi kenan
da
ce ya gida zuwa fada baki ɗaya ko kaka
da abin da zan ce kenan ko abin ta bari ya aje mukamin sai ya rubu da fadar nan tunda dai ba zai iya bari ba
baba na gaba da baki da zata gaba da hannu sabili da aka tilas mu ja burki ne ya zama da din
baba ya ko makeri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
garin gari mai nisa na san maza sun sani samuwar sana'a ta samu tuwa ne sana'a ta ba uwa ba riba wa'ansu sun ce mun bar gari mai kalangu gaya musu a'a
wannan shirin na zuwan ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Creation da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya
ka tabbata ta yi ku kai yunwa